Barcelona ta yanke da cikin zuwa wasan zagayen gaba na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2017-2018, inda suka samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a wasan zagaye na 16 karo na biyu. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta lallasa Chelsea da kwallaye 3 da nema, inda a karon farko aka yi canji ɗaya da ɗaya a gidan Chelsea. Yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta samu nasara ne da kwallaye 4, Chelsea kuma ta samu ɗaya. Perspective kuwa ta sha kashi ne a hannun kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a can ƙasar Turkiya da kwallo 3 da ɗaya ta ma a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar Turai, wasan kusa ko kuma wasan zagaye na 16, inda a kara wasu ta farko Bayern Munich ta lallasa ta kwallaye 5 da nema, ba ta jimillan kwallaye 8, ita kuwa Besiktas tana da guda 1. Gobe idan Allah ya kai mu da fitar jadawalin da za su fafata a gasar kusa da na ƙarshe, wato quarter final na cin kofin zakarun nahiyar Turai. Har ila yau a ɗaya gasar na cin kofin zakarun nahiyar Turai, wato na ƙasar da Champions League, wato European League, a yau za a fafata a wasan zagaye na 16 karawa ta biyu, inda kungiyar kwallon kafa ta Lokomotiv Moscow za ta karɓi bakuncin Atletico Madrid, inda a karawa ta farko Atletico Madrid ta lallasa ta 3-1. Sai kungiyar kwallon kafa ta Zenit wadda za su fafata da RB Leipzig na ƙasar Jamus, a karawan farko RB Leipzig ta doke kungiyar kwallon kafa ta Zenit da kwallaye 2-1. Victoria Plzeň suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Sporting, inda karawa ta farko Sporting ta doke ta da kwallo 2-0. Haka ma ita ma kungiyar kwallon kafa ta Marseille a yau za ta yi tattaki da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao na ƙasar Spain, inda karawa ta farko Marseille din ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao da kwallaye 3-1. Dynamo Kiev ta fafata da Lazio, inda suka tashi canjar 2-2 a karawa ta farko. AC Milan ko wanda ta sha kashi a gidanta a hannun Arsenal a yau za ta ziyarci Arsenal, inda za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, don wanda a karawan farko Arsenal ta doke ta kwallo 2 da nema a can kasar Italy. Salzburg a gida za su karɓi bakuncin Borussia Dortmund, wanda suka bi Borussia har gida suka doke ta kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Lyon ko na kasar Faransa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow ne, kuma da su gaba da su fafata a sansu na zagaye na biyu, inda a karawan farko Lyon ta doke CSK Moscow a gidanta da kwallo ɗaya mai gol kawai. A yau din za a fara wasan ne tun daga misalin karfe 5 na yammaci, wasu wasannin za a buga su ne da misalin karfe 9:05 na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Idan muka dawo bangaren sauran labarun kuwa, dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kasar Ingila Harry Kane zai tafi jinya har zuwa wata mai kamawa bayan sakamakon raunin da ya ji a kafarsa a wajen idan sawunsa a gasar cin kofin. Dan wasan ya samu raunin ne a gasar cin kofin Premier League na kasar Ingila, inda ka samu kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth suka lallasa ta kwallo 4-1 a gasar mako na 30 na Premier League din a can kasar Ingila. Kungiyar ta Tottenham ta ba da tabbacin hakan ne bayan an duba kafar dan wasan a ranar Litinin da ta gabata, don haka dan wasan ba zai samu daman fafatawa a wasan da kungiyar za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Wigan Athletic ba a wasan cin kofin kalubale na kasar Ingila, wasan kusa da na ƙarshe a ranar Asabar mai zuwa. Kuma wannan ba shine karo na farko da dan wasan ya taɓa samun irin wannan kuma a wannan kafarsa ba. A shekarun baya da ta wuce dan wasan ya yi rashin buga wasanni guda 10 sakamakon wannan jinya da yake. Idan muka leka kungiyar Manchester United, ko kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho zai gana da manyan masu ruwa da tsaki jami'an kungiyar kwallon kafa jami'an kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din kan batun kasafin kuɗin da za su kashe na wajen saye da sayarwa yan wasan kwallon kafa ta duniya wanda ake shirin yinta na shekara mai zuwa da zaran an bude hada. Sai dai wasu na ganin cewa dan wasan ko kuma wasu na ganin cewa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta PSG tana yunkurin daukansa don ya ce mata jagorancin yan wasan ta a shekara mai zuwa, inda ake ganin cewa ko da yayin wannan kasafin kuɗin zai iya yiwuwa ba shi zai amfani da kuɗin ba, sai dai wani sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United dai a jiya ne ta sha kashi ko kuma a ranar Talata ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Sabia da kwallo 2-1 a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, wanda hakan ya yi sanadiyar cire ta a abin da ya samu kenan. Huta lafiya.